This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye mene tare da Zahra Aminu Faje da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 23 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Sanarwar janyewar daga takarar shugabancin kasa da shugaban Amurka Joe Biden yayi ya haifar da rudani a fadar White House da jam'iyyar Democrat da kasar da ma duniya baki daya. Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga daraktar hukumar leken asiri ta Amurka da ta yi murabur kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe Donald Trump. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa a fadar White House.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin masu fashin baki a jamhuriyar Niger kan matakin shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman zaben sa a wa'adin mulki na biyu.
To ana yi cewa makan shi kiyamul layli bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shugabai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban kasa Obama.
A Najeriya wasu mabiya addinin Kirista na United Methodist Church sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin luwadi da maɗigo da auren jinsi da suka zargi wasu shugabannin majami'ar da goyon baya.
Kungiyar Bishop na United Methodist Church suna turo mutane zuwa Afirka domin a rinjayi 'yan Afirka su yadda da wayannan kudiri, kuma mun ce ba mu yadda ba.
Muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto zai gabatar. Amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Sanarwar janyewa daga takarar shugabancin kasa da shugaban Amurka Joe Biden yayi ya haifar da rudani a fadar White House ta kasar da ma duniya baki daya. Sanarwar da ta bar jam'iyyar ta Democrat a cikin hali na rashin tabbas game da wanda zai maye gurbin takarar. Mataimakiyarsa Kamala Harris, wacce Biden din ya goya wa baya a matsayin wacce za ta maye gurbin sa, tace Biden yana murmurewa daga COVID a gidansa dake Delaware. Kamala Harris tace,
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Biden ya samu nasarori a cikin shekaru ukun da suka gabata da ba za su misaltu ba a tarihi a cikin wa'adi daya. Ya kamata a yaba masa. Biden ya riga ya zarce mafiya yawan shugabannin da suka yi wa'adi biyu akan karagar mulki. Amma masu sukar Biden na jam'iyyar Republican kamar Mike Johnson, kakakin majalisar Amurka, sun nuna shakkun su akan Biden ya ci gaba da shugabancin kasar. Mike Johnson ya ce, idan kowa ya yarda cewa Biden ba zai iya gudanar da yakin neman zabi ba, to hakan na nuna kararar cewa ba zai iya tafiyar da al'amuran shugabancin kasar ba. A jiya Litinin ne 'yan majalisar dokokin Amurka daga bangarorin biyu suka kira ga daraktar hukumar leken asiri ta Amurka Kimberly Chito da ta yi murabus yayin da take ba da shaida kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. Kwanaki tara bayan yunkurin hallaka Trump, lamarin da ya girgiza al'ummar kasar, an samu amsoshi kan yadda wanda ya harbin ya samu kusanci da Trump. A karon farko, shugabar hukumar leken asirin Amurka Kimberly Chito ta amsa tambayoyin 'yan majalisar game da harbin, inda ta ce,
we failed.
Hakika mun gaza. Chito ta ce za ta fitar da cikakken rahoton hukumar a cikin kwanaki 90, sai dai 'yan majalisa sun ce hakan bai dace ba saboda lokacin zabe ne, zaben kuma dake cike da rudani. Dan majalisa na jam'iyyar Republican James Comer ya ce,
the Secret Service has a zero fail mission, but it failed.
Hukumar ta gaza gudanar da aikinta, bata yi abin da ya dace ba a ranar 13 ga watan Yuli da kuma kwanaki kafin gudanar da taron. Ma'aikatar tana da dubban ma'aikata da kuma kasafin kuɗi mai muhimmancin gaske, amma ta gaza yin aikinta yadda ya kamata.
To nan gaba kadan Zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu fara bangaren rahotannin mu a jamhuriyar Niger inda manazarta da ma wasu ƴan kasar suke bayyana ra'ayoyin su kan matakin shugaban Amurka Joe Biden da janyewa daga takarar shugaban kasa sakamakon matsin lambar da ya fuskanta a jam'iyyar sa ta Democrat da kuma irin darasin da hakan ke koyarwa ga kasashen nahiyar Afrika. Ga rahoton wakilin mu a Yamai Sule Mumuni Barma.
Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaben mai zuwa sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani.
To ana yi cewa ya maka shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shiga-jigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban ƙasa Obama wanda suka yi kira-kiran ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi kuma yanzu ya bayyana haka.
Wannan wani salo ne irin na gogaggen ɗan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bulowa kowane irin lamari. Saboda haka janyewarsa tamkar ƙara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar Amurka ke ƙara zafafa biyo bayan abinda ya faru da Donald Trump. In ji ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi.
Abubuwan da suka faru kwanakin ga biyu tsakanin shi da Donald Trump wasu mantuwa-mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na NATO kuma barcin shi ga rashin lafiya da ya yi an ce COVID-19 ta kama shi kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na Donald Trump to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su ɗan Democrat da suna gani za a ƙara ma shi Donald Trump ɗin jama'a.
Tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba Biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar Democrat mace bakar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin Amurka kenan. Wasu 'yan Nijar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa Harris za ta iya cire sihe a wuta.
Tana ɗaya daga cikin wadda idan Trump ya ce so guda tana iya cewa so goma wadda in ya ce kudi tana iya ce mace ce mai ƙwazo. Siyasa Amerika tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa tantagariya wadda in ka ce haka a ce maka haka.
Zaɓin na ya bige ni musamman a matsayinta na mace za ta yi dikici a huta tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shafi diplomasiya.
A watan Agustan gobe ne taron jam'iyyar Democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar Joe Biden wato ko su yi na'am da zaɓinsa ko akasin haka.
Abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine mataimakin ita Kamala Harris wanda za a ɗauka ya kasance Jani Nasara matashi karbabbe ina gonan shi zai canza balance din.
Tuni a bangaren jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban kasa Donald Trump aka fara nuna bukatar ganin shugaba Joe Biden yayi murabus daga mukaminsa saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa. Yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar Amurka na tattare da dimbin darussa da 'yan siyasar Afirka za su koya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Zara ta dawo da karashin labaran duniya.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa da Fadar White House. Prime Minister zai isa Washington ne a daidai lokacin da ake cikin rudani a siyasar Amurka biyo bayan shawarar janyewa daga takara da shugaba Joe Biden yayi wanda ka iya ƙara yanayi na rashin tabbas a dangantakar Amurka da Isra'ila a wani muhimmin lokaci a yakin da take yi a Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a gabashin Khan Yunis ya kashe mutane da dama a jiya Litinin, ɗaruruwa kuma sun tsere bayan da aka ba su umarni da su bar yankin. Benjamin Netanyahu ya ce, zan nemi amincewa da goyon bayan ɓangarorin biyu da ke da matuƙar muhimmanci ga Isra'ila, kuma zan shaidawa abokaina a ɓangarorin biyu cewa duk wanda Amurkawa suka zaɓa a matsayin shugabansa a gaba Isra'ila ta kasance babbar kawar Amurka kuma mafi ƙarfi a yankin gabas ta tsakiya. Amurka na kokarin haɓaka aikin tattara bayanan sirri a yankin Arctic tare da kuma inganta haɗin gwiwa da ƙawayenta a yankin domin daƙile Russia da China wajen yin amfani da yankin a arewa mai sanyi da kankara. Shirin wani bangare ne na dabarun da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a shekarar nan ta 2024 inda yazo a daidai lokacin da jami'an tsaron Amurka suka yi gargadin cewa sauyin yanayi na narkar da kankarar ta Arctic dake kangi abokan gaba kuma akwai alamun karuwar haɗin gwiwar China da Russia a yankin. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks yayin da take bada rahoto ga manema labarai a Pentagon tace tabbatar da cewa sojojinmu suna da horo da kayan aiki da hanyoyin aiki sabili da yanayin Arctic na musamman ne kuma za a iya samun nasara ko rashin ta a yankin.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya wasu mabiya addinin Kirista na Ecclesiastical United Methodist Church sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Bauchi domin nuna kyama ga sha'anin luwadi da madugo da auren jinsi. Masu zanga-zangar na zargin wasu shugabanni Ecclesiastical United Methodist Church da kokarin gamsar da mabiyansu su amince da sha'anin na auren jinsi. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Mabiyan sun gudanar da zanga-zangar ce tare da rike kwalaye mai dauke da rubutu dake Allah wadai da batun auren jinsi, madugo da kuma luwadi.
Sunana Abare Kirma, delegate ne daga Kano a gunduman Bauchi. Duk jama'an da ka gan su a nan gurin al'umma ne na wannan Ecclesia na United Methodist Church a Nigeria suna nuna rashin jin daɗin su da yadda da wannan al'adar mu da addinin mu da yardan mu da ban gaskiyar mu a matsayin mu na masu bin Isa Almasihu. Wannan magana na auren jinsi ya saba mata. Muna kyaman wannan magana na auren jinsi a Ecclesia.
Kana tare da wadannan dalili su ne daga UNCEN na Gondo. Luwadi ba ma son shi. Ya sa mu a wannan majalisa ba mu yarda da auren jinsi ba.
Daga bisani kuma bakon da majalisar bishop na kasar Amurka ta turo wakili mai suna Bishop John Scholl ya ce ya zo ne domin daidaita al'amura ba batun auren jinsi ba da kuma madugo domin ya san cewa Najeriya ba ta yarda da aikata luwadi ba.
I hear your concern. Ya saurari dukkan damuwoyinmu da matsalolin da muke ciki.
I understand that in Nigeria homosexuality is not permitted. I or nobody else is here to promote homosexuality. We are not here to present homosexuality. That is not legal in Nigeria.
Shi ma director ma'aikatan Methodist Church here Joe Arewa Philobus Audu yayi karin haske dangane da manufar zanga-zangar.
Manufar mu a Najeriya game da wannan batakalan da game da maganan auren jinsi ne. Mun kuma a Najeriya mun ce bamu yarda ba, wanda kuma mu bamu yarda da shi ba. Littafin mai sarki ya hana, Bible ya hana, shi yasa Ubangiji Allah ya halaka kasan Sodom da Gomorrah. Kuma littafin mai tsarki Bible bata canja ba har yau. Su kuma suna so su raba kanmu a Afirka, su yi amfani da kudi domin mu goyi bayan abubuwa da suke yi. To su shugabanni na United Methodist Church a duniya, musamman kungiyar bishop na United Methodist Church, suna turo mutane zuwa Afirka domin a rinjaye 'yan Afirka su yarda da wa'annan kuduri. Mun kuma mun ce ba mu yarda ba. Za mu ci gaba da Methodist, amma mu ba mu yarda da maganar luwadi.
A taron manema labarai, jagoran headquarter Ecclesia United Methodist Church Bishop Yohana John Wesley ya jaddada matsayinsu akan batun auren jinsi.
Kun sani dai dan Najeriya ba zai taba yarda da shi. Za mu yarda ba, ba za mu kuma taba yarda da shi ba. Muna ra'ayi daya yadda littafin mai sarki ya faɗa, aure miji da mata ba za mu taba yarda da luwadi.
Muhammad Muhammad Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida na musamman amma saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba wato tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma tana karkashin kulawar sarkin Kano
abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ke to ya ji kana da yayin da tauci
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Gwamnatin jihar Kano bata kalkare gama da cece kucin da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin Kano ba sai gashi kuma a cikin makon da ya gabata ranar Talata da ta wuce majalisar dokokin jihar ta Kano din ta ƙara dandanan wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da ƙarin wasu masarautu guda uku na rano daga ya da karaye a gargashin sarkin Kano.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello Kutubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar yayi karin bayani
saboda tarihi da nake son maintain na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu su manyan mushawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara haki wai gaba daya ba wanda ya tabbata kawai hikimar cewa to mu dauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin rono sarkin gari sarkin karai su da ya kamata a samu musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don mu kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka to zasu fara zama su tuna su nasu ga kuma ya zasu ba gwamnati shawara
masanin tarihi Professor Tijjani Muhammad Naniya yayi tsokaci game da wannan al'amari
a tarihi abin da manta aka nuna da rano da gaya da kara da masara kuna ni da su domin su ba kama su aka yi yaki ba tarihi aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi yasa suka danka kansa hannun kan da lura da su saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ya to fiye da shekara 500 da ta wuce
gabanin rushe su a watan mayin da ya gabata masarautar gaya da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi 10 a karkashin su amma rike musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi 3 kowacce su yayin da masarautar karaye yake da guda 2 wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannan su ke tafiyar da harkokin mulki a fadar sa tare da hakimai Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaishe ka Mahmud ito ya kirkiro wannan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wannan sarakuna guda biyu a Kano sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin Kano da wanda gwamnatin jihar Kano ta dauka shine sarkin Kano zamu taba wannan batu a cikin shirin yau a muhawara da ake tsakanin Dr. Sayyidu Ahmad Dukawa malami a Jami'ar Bayero ko masanin tarihi da kuma wani basarake na Bauchi wato Barayan Bauchi Alhaji Sanusi babbar tauku ga jagoran tattaunawa din tasu Nasiru Adamu Lihikaya
ba su sauraro ana tare da shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na Muryar Amurka inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya muna tare da Barayan Bauchi Sunusi baban takko wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi kazalika shike shaida lokacin da za a nada sabon sarki shike kula da masu zabe yara nada sarkin sai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin Islam Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan a Kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne shi sarki Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma sarki Sunusi Lamido Sunusi da wannan gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta dawo da shi shin wane ne daidai ne a tuwa yake wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mu mutanen biyu gwamnati ce ko kuma bangaren sarautar
wannan tambaya ta ka tana da wahalar amsawa kai tsaye abin da yake ike mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani shine a lokacin gwamnati da ta shude ta Abdullahi Umar Ganduje gwamnati ta tuhumi sarkin Kano mai ce Muhammadu Sanusi na biyu da wasu laifuka ta ce ta same shi da laifin ta cire shi ta nada sarki wani sarkin Alhaji Amina Ado Bayero da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta Abba Kabir Yusuf ta zo ta ce abinda gwamnatin da ta shude ta yi ba daidai bane kuskure ne ko maganganci dan haka ta soke dokar da aka yi wacce ta cire sarkin ta nada wani dan haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka nada su tare wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya kalubalanci wannan nadin kuma kotu tace a saurara ta yi shari'a akai a dalilin haka gwamnatin tarayya tace to tunda gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake din nan shine Amina Ado Bayero ne sarki saboda haka sai ta dawo da shi ta sa shi a gidan Nasarawa don haka idan ka tambaya wane ne sarki sai mu ce a gurin gwamnatin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ne sarki a gurin gwamnatin tarayya a yanzu Alhaji Amina Ado Bayero shine sarki har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta alaba shi a san wani sarki ne guda daya a Kano wannan ita ce fahimtata
Kasiru Ahmadu ka bari a gurgurje mu ji Ibrahim Bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki wato a turanci da ake kira kingmakers ka kawo sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki a cikin waɗannan bangarori biyu kai bari ma mu ce wane ne yanzu ko a irin wajen ku wane ne sarkin Kano ne
to kamar da ya faɗa duk haka ake domin dalili ai ana a shari'a kuma an je kotun gwamnatin tarayya kuma an je kotun gwamnatin jiha sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa Aminu shi ne sarki amma gwamnatin jihar Kano ta shiga kotu a nan jihar Kano saboda haka ita ma ana sauraron nata a yanzu wanda yake sarki kan ai Aminu shi ne sarki amma sai mu jira mu ji kuma abin da gwamnatin kotun jihar Kano za ta ce wataƙila tana da wani abin da wataƙila ba ta yake da na gwamnatin tarayya ba amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai Aminu shi ne sarki kuma a kan shi ne sarki sai dai menene tunda sun a fil ko kuma suna wani kotu ba za a ce ma a fil ba tunda ba a fil kotu ba ne kotun kusan matsayinsu ɗaya ne amma an shiga kusan ƙarar ne kusan lokaci guda sai mu jira mu ga su kuma me za su ce.
To Barayi in haka ne a takaice a matsayin ku na masu rike da masarautu ko in ce sarautun gargajiya a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano wane ne mai laifi ne wane ne ya fi daukar wasu matakai da basu dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi ba.
A gona akwai rashin tarbiyya gabaɗaya a hidimar da kuma rashin mutuntawa domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin maganar abin da ya shafi sarakunan daga nan abubuwan da suka lalace amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan Kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba a'a interest nasa shi ne zaman lafiya a ƙasarsa amma da yake siyasa ya shiga ciki shi yasa kaga ya ga ake ganin gwamnan Kano yana da laifi ko bai da laifi a siyasa ce ta shiga wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa su zubi girman shugaban sarakunan nan su dubi matsayinsu a musulunce kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su.
Bayan Bauchi ka zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Idan da Kano kake a irin wannan yanayi wanda shawari zaka ba wa gwamna a takaice.
Shawarar da zan ba gwamna shi ne da Allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi abin da ya kawo shi ya gama ya yi. Ya ajiye maganar sarauta. Don ya ce ci gaba da maganar sarauta watakila gwamnatin san ba ya tafi da yake saboda da yake nan. Sannan ya yi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin Kano. Wanda zai so mu zama duktin watakila ba ɗaya daga cikin sarakunan ba ne. Shi ne ya gwamna shi ne zai zama duktin na farko. Tun da gwamnatin tarayya tana iya ɗaukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na Najeriya ba. Saboda haka inda zan ba shi shawara shi ne ya manta da maganan menene wani sarki da yake kan kujera wani ne aiki da wanda ya same shi. Kuma domin abin muka mu masu laifi ne duk ɗan adam da kake gani yana da laifi watakila sarki Sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta tana shugabanci a Kano. To a haƙuri ake yi don a zauna lafiya mu kanmu da ka gani ɗan adam Allah haƙuri ke da mu. Saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara wa gwamna shi ne yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi don ni na san shi. Mutum ne mai ƙarfi mai bazance yaro ba a gwamna ne tun da na san je na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna an yi da shi aka taimaka wajen gina Kano. Saboda haka ba zai so abin da zai kawo Kano ta daɗa lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya a Kano da ci gaban Kano. Amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna. Matsayin da bai zama zai kai ba Allah ya kai shi yau shi ne gwamna a jihar Kano kuma yau kowane sarki ne ba yana karkashinsa ne. Saboda haka da sai ya gode wa Allah ya yi haƙuri ya kawar da kai a kan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ma ya ci gaba da nasa. In ba dai an samu Aminu wato sarki Aminu da wani laifi ba ne kamar yadda aka ce Sanusi ya same shi da laifin rashin biyayya wa sarki.
Gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kamar rana wato mu dawo mu ci gaba. Muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adam Malaikaya da ya tattauna mana da su. Huta lafiya ne Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A jiya Litinin ne wani kwararre a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan laifin cin zarafi da zalunci da suka hada da kisan kiyashi kan 'yan tsirarin addinai da kuma kisan ƙare dangi ga 'yan adawa a shekarar 1980 da aka aikata a Iran. Javid Rahman wakili na musamman mai zaman kansa kan halin da ake ciki a Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya kamata a hukunta irin wannan babban take haƙƙin ɗan Adam duk da la'akari da lokacin da aka aikata laifin. Ya ƙara da cewa kada a bar gwamnatin Iran da shugabancin ta su tsira daga laifukan da suka aikata na cin zarafin bil'adama da kisan ƙare dangi a ƙasar. Ya ce wasu sun ba da rahoton cewa an yi wa mata fyaɗe kafin a kashe su kuma akwai yara da dama a cikin waɗanda aka kashe. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi a baya a cikin watan Afrilu cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi wa tsiraru 'yan Bahai na take haƙƙin bil'adama ne.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 4 na yamma agogon Najeriya da Niger. Za a ji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Sashen Hausa ne na muryar Amurka. Ake ci gaba da saurare akan mitoci wato 31 da kuma 16 da kuma 25. Kada a manta za a iya sauraron sauran shirye-shiryenmu a sashen wato a manhajar mu ta internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sarfilu Hashim Gumel wanda ya haɗa sautin ya tsara shi ya kuma ba da umarni ta ma injiniyar mu ta yanzu ne Murtala Faruk Saminna. muku fata alkhairi, ma'assalam.